sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Ali na Buhari Aunashe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Allah sarki to yake
sabili da haka yau bukin haihuwar ta ake
to lalle dai mun taya ta murna amma dai akwai abin ban mamaki anan kin gane
wai fulani
da abin nan ne maimakon in ji ta ce a busa mata sheshe ko kuma ake tana jin dadin wakar dan kolo san ko kin san wani dan kolo ake kiran shi ba
ai ko na san yin ai ko kanku ya waye
ai malama Grace kin gani nan
joro yanzu ba magana sallah
ai busan nan da naji ta in ga yanki biki na har bari yake in ga yanki
ba a san bosa
to mamman kyauta muna taya ta murna muna kuma fatan Allah ya bada karin shekaru masu alkhairi kuma masu albarka
to tunda barkar haihuwa ake nima zan mika gaisuwar barkar haihuwa gangwata inda mama comfort ita ma ita tana cika shekara duk ran da kuka yi bukin independent kuna tunawa da ita ne dan ita ranar Najeriya take yancin kai ran nan take
cike ranar ta bukin cike ranar dai aka haife su da Najeriya dai a takeice
ranar da aka haife su da Najeriya
to an huta
saboda haka bukin ta kuke yi
eh gaskiya kam duk ana bukin Najeriya ita ma ana bukin ta
haka muna ta Najeriya murna cika shekaru 60 da samun yancin kai muna kuma tunda dukkan waɗanda aka haifa a wannan ranan su ma murnar ganin wannan rana. Allah kuma ya maimaita mana, Allah ya sa mu ci gaba a ƙasar mu ta kowace fuska da muke fuskantar ƙalubale.
To to amin summa amin. Malama Grace, sai kuma mu taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Yusuf Zubair, waɗanda su kuma ba murnan haihuwa bace, anan murna ce ta ɗaurin aure na ƴaƴansu da za a yi, wato Zubairu Yusuf Zubair da kuma Sa'ima Bashir Abubakar, wanda in Allah ya yarda za a yi shi ba yau ba, wato mai zurfin ido ne Jibrila na wacewa za a yi.
Shi ma mai zurfin ido
ne. Mai zurfin ido ne za a yi shi Jibrila na wacewa ranar Asabar in Allah ya kai mana rai. Da karfe 2 na rana a masallacin Sadiq Abubakar da ke kan titin Galadima Kwantareshiya, to Allah sana haɗi daidai.
Amin.
Dogarawa, wato a New Extension Sabon Gari Zaria jihar Kaduna, to Ubangiji Allah ya sa albarka, kuma Allah ya sa ai lafiya a kuma gama lafiya, kuma Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba.
Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna su ma wannan aure za a yi, amma wannan auren yau ake yin shi tsakanin ƴaƴan marigayi maimako Galadima Sambo ne da Mr. Joseph Oileku, waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu yau ɗin nan. Patience Joseph da angonta Ibrahim maimako Sambo za a yi auren ne a majami'ar Good News da ke wintin Dada Bauchi da karfe 10 na safe, wato nan da ƴan sa'o'i kenan. Kana muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Salisu Abdulkadir da Alhaji Aliyu Usman Muhammad domin auren ƴaƴansu da za a yi. Najib Salisu Abdulkadir da kuma Zainab Aliyu Usman su kuma za a yi auren nasu ne gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu da karfe 11 na safe a gungunzo babban daki dokon makera gidan Malam Habu na Shehu mai hula. Allah ya sa Shehu ne ka san irin rubutun sai a hankali.
Eh, gaskiya ne.
To Allah ya sa an yi adace waɗannan ango da anguna ko angwaye ne muka ce, ko anguna da angwaye ne da amare.
To
Allah ya sa an yi adace.
To amin summa amin.
You're my friend when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend.
Sai kuma wannan wato wato abokinmu ne a za mu ta murna, wato Hayatuddin Ahmad Bawa, saboda wato daukakar da Allah ya bashi ta samun mukamin commissioner a gwamnatin jihar Kebbi, wato commissioner kuma dan majalisar dattaswa na jihar Kebbi. Muna fatan Allah ya masa jagora a Hayatuddin Ahmad Bawa, Allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya. Malama Grace, kika ambaci wato me yace Allah da muka taya ita maman kyauta murna. To ya sa na tuna da babanmu wanda shi kuma shine shugaban kungiyar ta niyyati Allah ta jihar Kebbi Alhaji Muhammadu dan Ali shi ma muna yi masa fatan alkhairi kuma muna fatan suna cikin koshin lafiya da sauran yan uwa da iyali baki daya
to mun kuma bari mu kammala wannan babin da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rasuwa a cikin wannan makon wata kanwar mu mai gidanta ya rasu muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan group captain Willy Umaru retire da matar shi Comfort da kuma ƴaƴan su Nancy da Alhamdu da Jadida wanda Allah ya mishi rasuwa a cikin wannan makon
to Allah ya bada hakuri Allah ya kuma samu kuma ya kyautata ta mu makoma
da bari mu koma kan zango wannan labari da muka
ai ma
muka bada makon da ya wuce
ai an yi tafakiya kai
ta ba magana
an yi tafakiya an gane
amma da martani akan wannan
an komai da martani malama Grace amma kuma kowa ko ya faɗi gwanin nasa
kowa ya faɗi gwanin nasa akwai waɗanda suke cewa ai bafulatani ne wane babbarbare ne wane a cikin masu
Allah ya ƙare ta ai ko annan duk an san kowa ne amma ni dai bazan faɗa ba yau
labarin dai kamar yadda muka bada shi labari ne tsakanin makareta abokai wani yace ya bada labarin cewa jaririn ciki ya gashi ya gaida shi yace sanni baba kuma domin yayi kama da mahaifinsa sai kuma wanda ya bada labarin cewa sun shiga mota daga Kaduna har suka isa Kano ashe direban motar su ya mutu tun da suka fita ba su sani ba har sai da suka
aka shiga gidan mai aka sha
wai aka shiga gidan mai aka
yanzu nan ana ga mata ka ya hito nan za a sa wai sannan aka gano ya mutu
aka gano ya mutu to muka tambaye su a cikin wadanga biyu wane ne ya fi ƙarya to na san yana mutum na farko da ya rubuto shine Muhammad Y Bajoga
to
sai Muhammad yace kai kowannen su bakareci ne amma dai mai motar nan yafi ƙarya
a to kin ga shi kuwa Usman Danfodio Lion dangana da magaram shi kan yana da nashi ra'ayi yace to amma dai da farko yace a gaishe ku na san yana da grace amma wanda jariri ya gaishe shi ya cancanci a nada masa rawanin ƙarya
to da Kadiriya Riyadul Janna da Kabal Ahmed Mu'azu cewa suka yi kai ba zai iya yanke hukunci ba amma zuki ta manne wallahi kowanne makareci ne
to shi kuma wato Abubakar Malam Kare daga jihar Kaduna yace gaskiya na motan nan kawai wato na direban nan ina ganin shi yafi jan hankalin shi
shi kuma Usman Fari Jebuwa wo cewa yayi gaskiya wanda yace jariri a cikin uwarsa shine yafi ƙarya kana shi kuma baba Gana Alhaji Nuciya wace kale yace wallahi Grace za ku fasa min ciki da dariya amma dai yadda aka yi wanda ya bada labarin direban nan ya mace ba hillata ne ne
a to kaji shi kuma to shi ma dai Muhammad Karda da magaram Grace wato shari waye da wata doguwar dariya yace ha ha amma kuma zai dace to talan BOE wai bambara kai wai an ce da namiji hajara to wallahi waɗannan dukkanin su mazambata ne amma dai mai mota ya fi zafafa labarin nan
to sai Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi yace a ra'ayin shi mai motin ya fi ƙarya yace kuma Aishatu Musa wada barikin ladi da Maimuna mata Aliko auta kafinta Yalwa da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi suka ce wayyo Allah cikin mu zai fashe da dariya wallahi cikin mu zai fashe da dariya da haka ba za mu iya ba sai dai ku yanke hukunci to dariya ta kace su sun kasa magana
to ita kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa wato ita ko cewa ta yi maganar gaskiya wanda yace jariri ya gaishe shi wallahi ya fi ƙarya kuma ina gaishe ku to amma shi Zakariya Abdullahi shi kan cewa ya gaskiya mai motan nan ya yi ƙarya yanzu yace yanzu a ce wai tun daga Kaduna a ce mutun ya mutu wai amma ya tuka mota har Kano kai farfesu wato an ce sa ta da yawa kenan
ya fesa gudu a cikin ƙarya da Khalid Hassan Abubakar da Abdullahi Ahmed da Kyar Mustafa da dan kirki Dauda Garba da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da yaro Yusamu da kuma baban gida Alhaji Nuciya wace kan dukkan su cewa suka yi wannan direban shi yafi ƙarya
to shi kuma Musa Malam Indo ina wato daga Kazoi a Jamhuriyar Niger shi abinda ya fara da shi yace dan kari
to ba
to sannan shi kin sani shi duk ba waɗannan mutanen ma suka bashi kariya ba da wanda ya bada labarin jaririn da mai motar shi ce wai matan nan da mata ce wai ai don yayi kama da babanka ne ka ya gane ka to yace ita ce sarkin makaryata ta mata ta wannan zamani
a to ai makaryaci ne yace matar ta ce wai ina wai yake da shedan wai akwai wata matan da ta gaya mai
to kin san ana ce wai zo mu baya fushi da makaryaci ke mara
a kai shi dai na nema a lika mota to sai Saminu ne gadan kusal ta fawa ballewa da Muhammad Dan Budam Shani da Ibrahim Lado da Gambo Baba Wuro da Biliyaminu Jamo Wulijo da kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa dukansu suka ce dukansu makareta ne na kin kari ba ma ba za su iya zaben ku guda ba
to shi ko Salihu Bala Zango da Yakubu Ali duk da yake shi Salihu Bala Zango daga Tafawa Balewa a jihar Bauchi yace ai kuwa direban nan nashi ya fi sauki saboda ya nuna cewa ya saba bin wannan hanya ne kuma a wannan gidan man ma ya saba tsayawa to kin ji shi ya magoye bayan ƙarya kenan
to shi ce ashe kaji ashe shi ma abokin ba za mu ce makareci bane a ce su ma layin su ɗaya da waɗanda
to madalla
to sai Muhammad Karda da bagaran yace Grace Da fatan kun tashi lafiya gaskiya abinda kuke fadan nan abin dariya ne amma ni ma ba ma zan iya cewa komai ba sai dai kawai ina so ku gaida min abokai na Malam Ali Abdu da Jibrin Rabi'u da Kamal dan garin Dogo a tashi lafiya
to shi ko Yakubu Ali Yakubu Ali ga nashi hukunci cewa ya haba anti Grace ai shi kansa wanda yace jariri ya gaida shi ya sallama ya san an fi shi ƙarya don gashi ya ce wa abokin shi wallahi ƙarya kake yi ta yaya gawa za ta yi tuki to ga tudu ga kware ga kwana ga ramu ga jami'an kan hanya duk ba a gane ya mutu ba sai a Kaduna to kin ga saboda haka shi shi mai jariri ya san an fi shi ƙarya
ya shi ba a ce ya san akwai kowa da irin tashi shi ma lambar shi to sai Bafasi Gorko Kokoshi Allah ya sa haka sunan da yake da Sani Musa Abubakar dan Zango da Yusufu Munkala Yusuf da Alhaji Yusuf Foreba Gashiwa da Yusuf Maileda Gololo da Lawan Ilyas Ismail dukan su cewa suka yi direban nan yafi ƙarya
to to lalle ku Izzuddin Yusuf Iziu mai gatari da shi da Nura Abubakar gidan Abba daga bodin ga ta jihar Sokoto wato duka abinda suka ce mai ba da labarin direban nan ya ta zama babban makaryaci don shi na Sokoto ma cewa ta yaya hakan ma za ta faru in dai ba wato dan yabo ke jaye da ita ba to to ke ji wata sabuwa ni dai ba ni na fada ba
wadanda kamar yadda muka ce wadanda suka aika mana da sakonni sun fi dubu sabili da haka dole mu jabirki nan idan Allah ya kai mako mai zuwa za kuma mu ji ra'ayoyin mutane a wannan kacici kacici da zamu gabatar a yau din nan
malam da malama gare
I don't believe the price of gold the certainty of growing old that right is right and left is wrong that north and south can't get along that east is east and west is west and being first is always best but I believe in love I believe in babies I believe in mom and dad and I believe in you well I don't believe that heaven waits for only those who congregate I like to think of God as love he's down below he's up above he's watching people everywhere he knows who does and doesn't care and I'm an ordinary man sometimes I wonder who I am but I believe in love I believe in music I believe in magic and I believe
I like to be a drama story like a chichi chichi muneo
to yo kachichi kachichin labarin bujinta ne ana so a ga wane ne ya fi jaruntaka a cikin waɗannan mutanen guda biyu
gaskiya kin san kaba buwar da bufin latani ya ba war bare jaruntaka ba
eh wato kaba ka sani ko da babbar fare ne da bafin latani a wannan labarin
mu je zuwa
labari ne da Ibrahim Iro Modake awe aiko ba da a wannan dandalin kamar yadda muka faɗa masu saurare idan suka je suka amsa kacici kacici su ma suna iya aiko mana da nasu kacici kacici yace to ne ma ga nawa labarin da farko dai waɗansu mutane ne kamar yadda nace bare bare ne da Fulani da babbar bare ne da Fulani ba Fulani abokan juna na kin kari
ana shirin tako
shikenan suka yi tafiya tafiya ta kai su tafiya suka yi dare
to
a cikin daji suka dare suna tafiya kenan sai suka zo suka wuce wani gindin tsamiya to ka san Fulani ku kuna irin tukunna kuna kitso
kai kwarai
to shikenan babbar bare na gaba ba Fulani na bi a baya babbar bare na ta bada labari yana ta bada labari ashe shi bai sani ba abokin nashi can ya baro shi baya
to
yayi ta labari yayi ta labari bai ji an ansa ba ya wanka bai gaba abokin shi ba Fulani ba sai dawo ashe ba Fulani nan daidai da suka zo gindin tsamiyan nan akwai ashe wai a ce akwai aljani akan tsamiyar
to
sai aljani ya kama tukun kan ya kama kitsan ba fulatani
ya rike
ya rike
ya rike
kisan ba ihu zai ba ko
ba ihu ai bai ihu ba
ai na maza ina ba sa ihu ai sai juya ya shaje sanda gol mode ai
sai ba fulatani da karambani wai ashe wai sai ba fulatani din wai ya aje sandan ma ka san yadda suke ai ka sha ganin fulani suka je kasuwa
ya tokarin nan da ya kama ya kafa shi abin
musamman ma sun ga mai kosai
a gaban mai kosai ko ruhu ya jira ya ji eh me zaka iya yi kai na can sama me zaka iya yi
ya rabu ba jinta aje sandan shi ka tara ta yadda yake na rike
wannan kam
kokoso ya balance shike nan wai ashe yana jira ya ga aljadin nan shegen aljadin zai mishi
wannan kam
sai shike nan kai babbare ka jira ka ga baka ga bafulatini bai to ba sai ka dawo sai yace ya ga shatsi yace a to kai kuma malam menene yasa ka tsaya a nan sai bafulatini yace mishi kai wani dan iskar aljani ne nan
ya rike mu
tuku
maza
sai hawa ne nan ga abin da yake nufi
eh da kyau
yana nema ya bata mana lokaci ina tsayawa ne ga abin da yake nufi
eh aha
shikenan sai babbare da ya shaka sai babbare ya tsaki yace ya bude baki yace bari mu ga shegen bari in sha bishiyan nan in gani
eh
ga karaman wani dan karaman dan iskar aljani ne ya rike ka sai fara kokarin hawa tsabiya
tofa da kyau
ya kwato ya
kwato abokin
abokin shi fada shi ke nan ya yi kan hawa tsabiya ke nan sai babu latinin ya ce mishi to sauko mu tafi ya sake ni ashe shi dama bu fulata din so yake gani ya koma ya bada labarin cewa ashe bare bari
tsoro suna da
tsoro gare su
oh to
ashe da fara ya mishi goma ya ce ashe matsoraci ne duk kudin nan da yake matsoraci ne
to amma ina tabbatar miki koda gaskiya ne ina tabbatar miki wannan mutumin ba zai daga daga wurin nan ba ina ai maza ba su haka nan in fada
miki inji Ibrahim Iro a cikin studio nan wa ya fi jarintaka
to madallah mala Iro to muna godiya kwarai da gaske kuma muna sauraren ra'ayoyin masu sauraren mu amma fa ai adalci
Allah ya nuna mana mako mai zuwa a cikin babbare da bafulatani wane ne ya fi jarintaka yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
when someone wants you they should just say understand if you take my hand then we can dance real slow to something on the radio listen to the radio
kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
that's how I really gold.